Da babanan da ya shine suka hatimin amincewa da wasu shugabannin kungiyar Kristocin Najeriya kan rashin jiya suka yi wa dan takarar gwamnati na jam'iyyar PDP Mr. Darrell Isiyaku, batun da wasu ke ganin bai dace ba, yayin da shi ku dan takarar PDP ke fa ganin akwai rawar da irin waɗannan kungiyoyin addini za su taka harkar zabe.
It's like the soldier who is about to retire and the head of the court says there is a war. Who can capture this town must prosecute that war. Taraba is free. We have to rescue this state because we are going to a very low end. So we want to move on. We want to go to the city of 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 the
To sai dai kuma wannan batu ne nuna goyon baya ga wannan takara su majawo martani da kuma cece-kuce daga kungiyoyi da kuma 'yan siyasa, inda ma kungiyar kawo fahimta juna tsakanin musulmi da kirista a jihar Taraban ke ganin bai dace ba, kamar yadda wannan jami'in kungiyar ke cewa.
Da sunana Godwin Jonah, gaskiya abubuwan da dama na faruwa cikin jihar Taraba wanda baya faranta mana da rai ko kaɗan, kuma yanda mun ga abubuwa ke tafiya din nan ba farin ciki muke ji ba, domin wannan ba abin da zai kawo gyaruwan ƙasarmu ba.
Ita amma ai shugabannin addini sun ce sun ɗauki wannan matsayi na mara shi dan takarar gwamnati na jam'iyyar PDP ne domin kawo ci gaba.
Haka da muka ji, amma su daga sama ne suka zanna su ɗauki wannan decision da suka yi. Zance wai addinai sun amince haka ƙarya ne. Shi yasa muke kira ga al'ummar jama'ar mu na Taraba su ba da haɗin kai, mu roki Allah ya ba mu gwamnatin da ya fi dace da mu wanda zai rike talakawa, sannan ya yi mana aiki. Ba wai a zanna a jana ta bida wayansu don ba su kuɗi su je don abun da aka ba su don kayan duniya su ce to a zabi wannan, wanda goyon mu zo muna kuka ba mu son haka.
Sau tari da aka zargi shugabannin jam'iyyu a jihar ne da cewa suke kiza dabarun amfani da kungiyoyin addini don biyan bukatun su, batun da Alhaji Hassan Jikaado shugaban jam'iyyar adawa ta APC a jihar ke fa musantawa.
To mu kuma gashi na a fili kowa ya gani wanda suke yi din nan an san wanda suke yi din, saboda sun tabbatar ba za su ci zabe ba, wanda bai ci zabe ba zai nemi hanyoyi daban-daban, zai kawo hanyar na
Ita kuwa Sanata Aisha Juma'a Hassan ita takarar gwamnati ta jam'iyyar APC ta masha wuce al'ummar jihar Taraba ne da aka yi zuciya nesa, musamman ma gani yadda lamura ke wakana yanzu a jihar.
So idan shugaba ya zai ce kai ka yi ni don ni Kirista ne, ko kuma kai ka yi ni don ni musulmi ne, ai bai da niyyar yin adalci da Allah ya faɗa. Allah ya ce shugaba ya yi adalci a Qur'ani da Bible duka. Saboda haka ina kira ga 'yan uwana mutanen Taraba da Kiristocin da Musulmai su daina siyasan addini. Bai da kyau, yana raba hankulan mutane ne, yana kawo rashin zaman lafiya, kuma mu muna son zaman lafiya, domin ba zaman lafiya ba za a sami ci gaba ba. Komai arzikin wuri in ba zaman lafiya ba ci gaba.
Jihar Taraban da 'yan makonni nan ta yi fama da tashe-tashen hankula da ke da nasaba da haka siyasa, batun da koronan 'yan sandan jihar ta bakin kakakinta SP Joseph Kwaji ke cewa fa ba za ta kyale ba.
Kiran da za mu yi ga 'yan siyasa 'yan Taraba shi ne su ga dai quotas nasu su daina yakin zaɓe na wanda zai kawo tashin hankali. Su yi yakin zaɓe su a cikin lafiya, ba masu abin da zai kawo tashin hankali, kuma duk wanda aka kama yana yaga kotunan 'yan zaɓe da sauransu, ba za mu wata-wata ba za a kama shi kuma kai shi kotu zuwa shari'a.
Ibrahim Abdulaziz, Fashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.